إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa musulmi muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake tara mu a wannan bagire mai tarin albarka a cikin wannan anguwa ta Sura Bildi a ƙarƙashin wannan masallaci Masjidul Imam Shafi'i domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma. A yau muna 13 ga watan Ramadan wanda ya daidai ga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai ga 13 ga watan 3 miladiyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2025. Muna cikin suratu Saff, wannan kuma shine darasin mu na 3 a cikin wannan sura.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam. Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
Allah madaukakin sarki yake cewa wa man azlamu, wane ne wanda yafi zalunci, mimma niftara ala Allahi kadiban, ga mutumin da ya kirkiri ƙarya ga Allah madaukakin sarki. Wa huwa yud'a ila al-islam, a shi kuma ana kiran shi zuwa ga musulunci. Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin, Allah madaukakin sarki baya shiryar da mutanen da suka kasance azzalimai ne. Yuriduna liyutfi'u nura Allah, suna so su dishe hasken Allah. Bi afwahihim, da bakunansu. Wallahu mutimmu nurihi, Allah madaukakin sarki zai cikar da hasken shi. Walau karihal kafirun, koda ko kafirai ba su so hakan ba. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, Allah madaukakin sarki shine wanda ya aiko da manzon shi da shari'a da addini na gaske. Liyudhharahu ala ad-dini kullihi, domin ya bayyana shi akan kowane addini. Walau karihal mushrikuna, koda ko kafirai ba su so hakan ba. A wannan ayoyi da muka karanta, Allah madaukakin sarki yana yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayanin cewa tunda an bashi labarin annabi Musa da labarin annabi Isa da abun da ya kasance da mutanansu na cewa akwai albishiri na shi zai zo shine kuma cikamakon annabawa, to bayan wannan hujjojin sun zo kuma faqalu hadha sihrun mubin, sai suka ce ai alqur'anin ma, koko bayan Allah madaukakin sarki ya sabkar da hujjoji waɗanda suke bayyanannu, sai suka ce alqur'anin ma sihiri ne wanda yake mabayyani. To shine Allah madaukakin sarki yake so ya ƙara tabbatar ma da risalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa man azlam, wane ne wanda ya yi zalunci kamar mutumin da bayan an nuna mushi ga ayar Allah, bayan an nuna mushi ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma duk da haka ya kirkiri ƙarya ya jingina mu Allah madaukakin sarki. A nan ƙaryar da ake cewa an jingina mu Allah madaukakin sarki shine mutumin da za a kiran shi a ce mushi shirka Allah madaukakin sarki ya hana, a ce mishi abinda kake yi yana fitar da mutun daga musulunci amma kaga cewa mutun ya dage yana ta kokarin sai yayi wannan abu to shi ma tamkar ya kirkira ma Allah ne ƙarya lokacin da mutun zai shirka domin ya hada Allah da wani a wajen bauta sai Allah yake cewa alhali wa huwa yud'a ila alislam shi kuma wannan mutumin ana ta wa'azi malamai suna ta gayin cewa kaza shirka ne kaza bid'a ne kaza baya da kyau kaza Allah ya hana kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar amma duk da haka zaka ga cewa duk da wa'azin da ake ta yi ana ta kwatanta ma mutane amma zaka ga cewa mutane sun ki barin shirka sun ki bauta ma Allah shi kadai sai Allah yake cewa wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah madaukakin sarki baya shiryar da mutanen da suka zabi kafirci mutanen da suka zabi zalunci akan shiriya Allah yake cewa yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim lokacin da Allah madaukakin sarki ya sabkar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga mushrikan larabawa da wanda ba su yi imani da Allah ba suna kokarin sai sun dishe hasken wannan alqur'ani bi ma'ana duk wani hukunci da ke ciki suna kokarin su yi aiki da bakunan su wajen cewa su ga sun rahe hasken addinin musulunci a wani sa'in za su ce ma manzon Allah makaryaci ne a wani sa'in za su ce mahaukaci ne a wani sa'in za su ce gatana ce yake karantawa a wani sa'in su ce ma mutanen su la tasma'u li hadha alquran kada ku shurari wannan qur'ani wal ghaufihi la'allakum taghlibun idan ana karanta alqur'ani ku zanki yin shirme ku zanki yin wasa koda ku za ku ci galaba to shine Allah yake ba mu labarin cewa bi afwahihim suna ganin wannan cewar da suke yi tankawa da suke suna cewa tsahi ne ko asiri ne ko wani abu da ya kama da haka Allah yake suna tunanin wannan maganar tasu tana iya rihe addinin Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce wallahu mutimmu nurihi Allah ko ya dauki alƙawarin sai ya cika wannan addinin ashe tahar ta kare idan kana so kai idan an gaya ma ka bi idan baka so ka bari idan an ce ma wannan abu addini ne kada kai isgili ka ce wannan addini ɗan bana bakwai ne ko ku addini ɗan izala ne a'a idan aka gaya ma abu to ko kai aiki da shi ko kakkai aiki da shi Allah ya dauki alƙawarin cewa wannan addinin sai ya cika shi walau karihal kafirun koda ko mushrikan yahudawa da mushrikan larabawa da duk mutumin da bai yi imani ba koda zai ki haka idan ka dauka yanzu da'awa ta addinin musulunci a garin maradi wa'ansu ba su tosu ta kai haka ba akwai wa'anda da suna iyawa da da'awa ba ta kai war haka ba babu abinda ba su yi ba na isgili da bakunan su babu abinda ba su yi ba na cewa su ga sun dishe wannan addinin amma alƙawalin Allah ne wallahu mutimmu nuri Allah madaukakin sarki ya dauki alƙawarin cewa shine zai cika addinin shi walau karihal kafirun koda ko kafirai ba su so haka ba sai Allah yake cewa huwal ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq Allah madaukakin sarki shine ya sabkar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam liyudhharahu ala ad-din kullihi saboda Allah ya bayyana addinin musulunci akan dukkanin wani addini walau karihal mushrikuna koda kafirai ko da mushrikai ko bisu so wannan dagawar da addini da Allah zai yi ma addinin shi ba anan da Allah madaukakin sarki yake cewa wa man adlamu mimman iftara ala allahi kadiban wa huwa yud'a ila alislam wa man adlamu mimman iftara ala allahi alkadiba haka ne ko wa huwa yud'a ila alislam wane ne wanda yayi zalunci ga mutumin da aka idan aka kira shi da yayi imani da Allah idan aka kwatanta mishi ga yadda asalin addinin yake zai kirkiri ƙarya ke jingina ma Allah madaukakin sarki anan ibnu jarir a kalkashin wannan aya yake cewa kamar lokacin da aka bayyana musu cewa akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za ya zo bayan su sai suka ce huwa in hadha illa sihrun mubin suke cewa wannan ai asiri ne wanda yake mabayyani to ibnu jarir shine yace huwa qawlu qa'iluhum lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa man adlam wa nene wanda yake zalunci sai ya katance shine maganar su a karatun mu na je da suke cewa sihiri ne abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu bayani akan shi wannan sihiri ne to wannan maganar da suka gayi kamar sun kirkira ma Allah madaukakin sarki ƙarya ne tunda shi alqur'ani ba sihiri bane alqur'ani ba dabo bane ba ba tsahi bane ba to dan haka duk mutumin da yace alqur'ani dabo ne ko tsahi ne ko kancil ko ne to wannan mutumin ya jingina ma Allah madaukakin kare madaukakin sarki ƙarya haka duk mutumin da za a karanta alqur'ani yace waƙe ne ko ko duk mutumin da za a karanta alqur'ani yace asatirul awwalina ne iktatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila to shi ma ya jingina ma Allah madaukakin sarki ƙarya to bayan sun ce wannan abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sihiri ne mabayyani ibnu jarir ne yake cewa fa kadhalika iftira'uhu ala Allah al-karim wannan jingina sihirin da suka yi ga Allah madaukakin sarki to shine abun da Allah yake so ya bayyana cewa sun kirkira ƙarya ga Allah madaukakin sarki wa huwa yud'a ila al-islam alhali kuma ana kiran mutane ga cewa su zo su yi addinin musulunci wanda shine addini na gaske shine addinin da in kai Allah madaukakin sarki zai baka lada a gobe idan baka yi shi ba yadda kuma Allah madaukakin sarki ya sabkar da shi to idan an je lahira sai ka je wajen wanda ya sanya ka ko wajen wanda ya ma fatawa ko wajen wanda ya ma alƙawalin cewa in an tashi lahira za ya tsiratar da kai to sai ya baka lada wannan aikin da kai wa huwa yud'a ila al-islam alhali shi kuma ana kiran shi zuwa ga musulunci ibnu jarir yake cewa ai idza du'iya ila ad-dukhul fil islam qala ala allah al-kadim a duk lokacin da za a cewa ga abinda Allah madaukakin sarki ya umarta ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar za su zan kirkira ƙarya suna jingina ma Allah madaukakin sarki suna cewa addini ne na ƴan bana bakwai addini ne wanda mu ba haka muka samu iyayenmu da kakanni suna yi ba to haka duk mutumin da za a gaya mushi cewa kaza bid'a ne kaza haramun ne kaza shirka ne amma ya kankame ya dage da cewa sai yayi to zai iya shiga a karkashin wannan aya cewa ya kirkira ma Allah madaukakin sarki ƙarya al-imam al-qurtubi a karkashin wannan aya wa man azlamu mimman iftara ala Allah al-kadiba wa huwa yud'a ila al-islam yake cewa abun ban mamaki ne bayan cewa annabi Isa ya gayi cewa akwai wani manzo da za ya zuwa wanda shine cikamakon annabawa haka kuma annabin ya zo bayan annabin ya zo kuma an zo mishi da hujjoji mabayyana sun ce wata ya tsage Allah madaukakin sarki ya sa watan ya tsage sun ce kaza Allah madaukakin sarki ya turo da mu'jizoji ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan dai su yarda cewa wannan addini ne addini daga wajen Allah amma duk da wa'annan falamma ja'ahum bil bayyinat duk da hujjoji da ayoyi da mu'jizoji da suka zo amma dukkan wannan bai sa su yi imani ba al-imam al-qurtubi yake cewa hadha ta'ajjubun mimman kafara bi isa wa muhammadin ba'da al-mu'jizat allati dhaharat lahumma yake cewa ai abun mamaki ne har yanzu a ce kai baka bar shirka ba har yanzu a ce kai baka bar dar malaya ba har yanzu a ce kai baka bar bid'a ba har yanzu kai baka san kai aiki da alqur'ani ba kai aiki da sunna kana ganin alqur'ani ya ishe ka to yaushe ne mutun zai yi imani yaushe ne mutun zai bi abin da Allah madaukakin sarki ya umarce shi da shi yaushe ne mutun zai yin addini irin addinin da Allah ya umarci mutane su yi al-imam al-qurtubi yake cewa wannan abun mamaki ne ya za a yi a ce duk ayoyin da ake ta bayyanawa da wa'azin da ake yi ta yi da ayoyin shirka da ake ta faɗa amma har yanzu mutane sun ƙi barin wannan abubuwan suna ta rayuwarsu yadda suka ga dama al-imam al-qasimi a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa hadhihi al-ayatu musta'nifa li tahqiqi risalati an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan ayat da Allah yake cewa wa man azlamu mimman iftara ala Allahi al-kadiba wa huwa yud'a ila al-islam yake cewa wannan ayat ta zo ne domin ta tabbatar mana da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ina ne take tabbatar mana da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda an jingina falamma ja'ahum bil bayyinati lokacin da manzon Allah ya zo da ayoyi da hujjoji sai suka ce hadha sihrun mubin idan kan lura khitabin na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ake yi ya zo musu da ayoyi amma sun ce sihiri ne mabayyani to sai Allah ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah al-kadiba wa huwa yud'a ila al-islam wa yahi zalunci ga mutumin da ya kirkira ƙarya zuwa ga Allah sai aka ce iftara ala Allahil kadiba ba a ce iftara ala Rasulil kadiba ba, bayan cewa khitabun aslin najiya ayar da muka karanta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake. Amma anan da aka zo zalunci sai aka ce wane ne wanda ya jingina ma Allah madaukakin sarki ƙarya bayan cewa an kira shi zuwa ga musulunci, bayan cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira zuwa ga musulunci, to wane ne wanda ya kirkiri ƙarya ya ce abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba haka bane. To dan a nuna maka cewa al-Imam al-Qasim yake cewa ana so a nuna maka risalan ta manzon Allah ba wai shi ya kirkira ta ba, a'a daga Allah madaukakin sarki take. Dan haka duk wanda za a ce mushi ga yadda Allah ya koyar, ga yadda manzon Allah ya koyar, ya ce shi ba zai yi ba, to kamar ya kirkira ma Allah madaukakin sarki ƙarya ne. Sai ya kasance fa bayyana anna man kadzaba bi risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad iftara ala Allah al-kadhib. Al-Imam al-Qasim yake cewa a kalkashin wannan aya duk mutumin da zai kin bin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da shi, to kamar mutun ya kirkiri ƙarya ne, koko kamar mutun ya saba ma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda Allah yake ba mu labari a wata ayar cewa wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban, wane ne wanda ya yi zalunci ga mutumin da ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah madaukakin sarki, aw kadzaba bil haqqi lamma ja'ahu, koko mutumin da ya ƙaryata gaskiya bayan cewa ta zo mishi, bayan cewa an bayyana ma ayoyi, an bayyana ma hadisai, an bayyana maka yadda ake addinin musulunci, amma duk da haka mutum ya ƙi barin ƴan darmadarme, mutum ya ƙi barin yanka ba dan Allah ba, mutum ya ƙi shafa ma ƴan buri lahiya, mutum ya ƙi shafa ma ƴan girka lahiya, to wannan Allah yake cewa aw kadzaba bil haqqi lamma ja'ahu, koko ya saba ma gaskiya bayan ta zo mishi. Allah yake cewa alaysa fi jahannama mathwal lil kafiri, Allah ya ce to in mutane ba su ma ji abin da ake gaya musu ba, to jahannama ta ishe su makoma, ta ishe su madakata, tana yiwa idan an sa su su nemi kuma su dawo a duniya domin su yi aiki da abin da ake gaya musu, alhali kuma dama ta rige ta kubce. Sai Allah yake cewa wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin, Allah madaukakin sarki baya shiryar da mutanen da suka zabi zalunci. Baka da wani uzuri, misali a wannan garin namu ana ta da'awa, ana ta kiran mutane da cewa su yi addini kamar yadda Allah ya umarce su, babu wani uzuri, tunda mutum wanda gaskiya bata zo mishi ba, ko wanda ba a mawa'azi ba, ko wanda bai sani ba, wannan yana da uzurin da zai iya badawa. Amma mutumin da an yi ta gaya mishi amma ya kankame addinin da ya ga ana yi a gidansu, ko addinin da ya ga shehun shi na yi, ko wani abu da ya kama da haka, dole shi ne zai. Sai Allah yake cewa wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin, duk mutumin da za a zo mishi da ayoyi mabayyani, a karanta mishi hadisin manzon Allah, a karanta mishi ayoyin Allah, amma ya kankame, dole sai yayi addini yadda ya ga wani yana yi, to Allah yake cewa wa'annan mutanen Allah madaukakin sarki ba za ya shiryar da su ba. Kamar yadda Allah yake cewa a wata ayar kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim, taqaqa ne Allah madaukakin sarki za ya shiryar da wa'ansu mutane bayan sun kafirce, bayan sun imani, wa shahidu annar rasul haqqan, kuma sun tabbatar da cewa abinda ake gaya musu daga manzon Allah ne, kuma sun tabbatar da abinda manzon Allah ya zo da shi gaskiya ne, wa shahidu annar rasul haqqun wa ja'ahumul bayyinat, kuma haka ayoyi da bayyanoni da mu'jizoji sun zo musu cewa abinda ake gaya musu ha to addini ne, haka Allah madaukakin sarki ya umarta a yi. Sai Allah yake cewa yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim, suna so su dishe hasken Allah, bi ma'ana suna so su dishe addinin Allah madaukakin sarki da bakunansu. Idan an gaya musu su ce ƙarya ne, idan an gaya musu su ce wannan ƴan addinin ƴan bana bakwai ne, zalan ma a gaban mu aka aiheta, to Allah yana cewa suna so su dishe wannan, amma Allah madaukakin sarki ya hana. Uriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim, dan haka izgilin mai izgili da zagin mai zagi da tankawan mai tankawa, dukkan wannan ba zai hana addinin Allah ya ci gaba ba. Allah yake cewa bi afwahihim, suna so so sun dishe abinda addinin Allah ya zo da shi, da kirkiran ƙarya da suke yi wanda baya cikin addini, a kirkiro wani wuri a ce ma yana cikin addini, a kirkiro wata nafila wadda babu wanda ya saka la Allah la manzan Allah amma a ce maka yana cikin addini ko ko a ce ma idan kai wannan wuridin ka je ka saba mu Allah duk irin saban da kake so kai kai sai ma amma ciko saboda kai yanzu kai wusuli la dakka ta yawa in ba ka zinibi sai Allah madaukakin sarki ya rasa ma idan an tashi alkiyama da mi zai saka maka Allah ya ce to yuriduna li yutfi'u ha wa yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim malai yace akwai wanda ko sallah ba su yi su an nuna musu cewa sun zo kantara kawai sun zo wata marhala wadda dole ne sai sun saba ma Allah saboda in ba haka ba sai a tashi ranar tashin alkiyama Allah ya digi digi ya rasa ma su wa an ga mi za a ba su to Allah yake cewa suna so sai sun dushe addinin Allah da maganganun su Allah yake cewa wallahu mutimmu nurihi Allah ko madaukakin sarki ya dauki alƙawari sai ya cika wannan addinin dan haka ya rage gare ka kai ko kar kai kai yadda Allah ya ce ayi koko kai yadda shehun ka ya ce kai yadda manzon Allah ya koya ma koko kai iya bajin takkato Allah madaukakin sarki ya dauki alƙawarin cewa wannan addinin sai ya cika shi kamar yadda Allah yake ba mu labari a wata ayar inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle wannan addinin mu ne muka sabkar da shi inji Allah Allah ya ce kuma wa inna lahu lahafizuna mu ne za mu kare wannan addinin kai imani da hadisi ko kakkai imani da hadisi kai imani da aya in an karanta ma ko kakkai imani da Allah da aya Allah ya ce wannan addinin mu za mu kare shi kuma sai ya kai inda baka kai inda sai ya kai inda baka tunani idan an yi ta karanta ma ka kiya a waye gari sai ka ga danka ya kama sunna ana ta gaya maka ka ki sai ka ga cewa danginka duka sun kama sunna sun barka kai kana can kana ta bid'a ko kana can kana ta shirke shekanka Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah yake cewa walau karihal kafirun Allah ya ce koda ko yahudawa koda ko banu isra'il koda ko mushrikai koda ko nasara koda ko duk mutumin da zai yi kin abun bai so ba Allah ya ce to walau karihal kafirun koda ko mutum bai yarda ba koda kafirai sun kiso Allah ya ce sai ya cika wannan al'amarin nashi sai Allah yake cewa huwal ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq Allah madaukakin sarki shine ya aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'a wa dinil haqq da addini wanda yake na gaskiya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wannan hadisin taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha ka nahariha la yazighu anha illa halik manzon Allah yake cewa wannan al'ummar na barta akan sunnata na barta akan wani haske wanda babu wanda zai bi wannan hasken ba sai ya tsira ba amma duk wanda ya kibin wannan hasken ya kibin wannan shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita to faqad dalla wannan mutumin ya rige ya bace sai Allah yake cewa bil huda wa dinil haqq da shari'a wadda ita ce shari'a addinin musulunci shine addinin da kowa zai yi azamna lahiya shine addinin da larabawa za su yi su zamna lahiya a tsakanin su su bar yaƙe-yaƙen juna su bar kashe juna su bar cin zalim su bar zinace-zinace su bar duk wani aiki na alfasha babu wani addini da zai shiryar da kai ya sa ka kai rayuwa hatta rayuwarka ta duniya to babu wani addini da zai sa ka yi wannan rayuwa mai daɗi kamar addinin Allah madaukakin sarki wa dinil haqqi kuma addini ne na gaskiya ma'ana me yasa ake cewa addini ne na gaskiya saboda shine addinin da in kai in an tashi ranar tashin alkiyama zaka samu lada za a sanya ka aljanna idan kuma baka yi ba to waɗanda suka sanya ka ko waɗanda suka koya maka sai ka je ranar tashin alkiyama sai su baka lada Allah yake cewa li yudhharahu ala ad-din kullihi saboda Allah madaukakin sarki ya bayyana wannan addinin ya tabbatar da wannan addinin akan dukkanin addinai ami ake nihi nan da li yudhharahu ala ad-din kullihi saboda Allah madaukakin sarki ya bayyana wannan addinin ya da duk wani addini da ka sani a yanzu misali idan ka dauka wannan garin namu idan aka ce ka nemo kirista an baka aiki idan aka ce ka nemi wani gida wanda sun kai mutum 50 ko mutum 30 wanda dukkanin su christian ne an baka aiki to shine abinda Allah madaukakin sarki yake ne li yudhharahu ala ad-din kullihi duk wani addini a doran kasa zaka ga cewa addinin musulunci ya murkushe shi baka jin duriyar shi baka jin ana maganganun shi ana gayin shi to sai addinin musulunci. Addinin musulunci in dai ba addini bane irin na musulunci, to zaka ga duk yawan shi, duk masu yin shi, koda ko sun kai rabin mutanen duniya, zaka ji cewa ba ajin duriyarsu, ba ajin maganarsu. Yanzu wannan watan na Ramadan ka duba ka ga yadda mutane da tsoho da yaro da babba da mata, kowa ya dage yana kokarin yayi ibada. Duk inda ka je kuma zaka ga wannan alamomin. To babu wani addini da zaka ga ana hidima, ana didima, ana kokarin a ga cewa an bauta ma Allah kamar yadda Allah yake so, kamar wannan addini. Sai Allah madaukakin sarki yake cewa li yuzhirahu ala ad-din kulli, saboda Allah madaukakin sarki ya bayyana wannan addinin fiye da kowane addini. A nan a ƙarƙashin wannan ayar li yuzhirahu ala ad-din kullihi, Ibn Taymiyyah yake cewa ai li yu'lallahu al-islam bil ghalabati wal intisar, Allah madaukakin sarki sai ya daga wannan addinin da cin nasara fi qitalil kuffar, a duk lokacin da musulmai suka gabza da kafirai, to zaka ga cewa su musulmai sune masu cin nasara. Wa ya'lihi bil huddati wal burhan ala sa'iril adyan, haka Ibn Taymiyyah yace shi alquran addini Allah za ya daga shi ne da hujjoji da ayoyi akan duk wani mai addini. Duk wani mai addinin da zai zamna da kai in dai gaskiya yake so ya fahimta, ko Kirista ko ba Yahudi ko ba Nasari, in dai gaskiya yake so ya fahimta, to in yayi hira da mai imani, yayi hira da mai ilimi, aka bayyana mushi hujjoji, zaka ga cewa hujjojin da za a baya sun fi ƙarfin hujjojin da za ya kawo. Sai dai kawai idan ya kan gare ya kibin Allah madaukakin sarki. Ibn Jarir yake cewa li yuzhirahu ala ad-din kullihi, dan Allah madaukakin sarki ya bayyana wannan addinin akan kowane addini, yake cewa li yuzhira dinahu al-haq, dan Allah madaukakin sarki ya bayyana wannan addinin nashi na gaske, ala kulli dinin siwa, duk wani addini wanda ba na addinin musulunci ba, zaka ga cewa wannan addinin kamar mutun ne matacce, zaka ga cewa ba adidima, zaka ga cewa babu mai kokarin ya ga cewa yana kamanta wannan addinin yanda ya kamata. A Ibn Jarir yake cewa wa zalika inda nuzil Isa ibn Maryam, Isa ibn Maryam, lokacin da Allah madaukakin sarki zai dawo da annabi Isa a ƙarshen duniya, wa hina tasirul millatu wahidatun, lokacin da addinin sai ya kasance guda ne. Duk da annabi Isa an bashi injila, amma idan ya dawo a ƙarshen zamani, to ba zai yi aiki da wannan injilar tashi ba, zai yi aiki da alqur'ani mai girma, sai ya kasance zai yi aiki da shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita, ba tare da yayi aiki da shari'ar da shi aka bashi ba. Wannan Ibn Jarir yana ganin shine ma'anar li yuzhirahu ala ad-din kullihi, sai Allah madaukakin sarki ya dora addini akan kowane addini. Fala yakunu dinun ghayra al-islam, sai ya kasance a doran kasa lokacin da annabi Isa zai zo, babu wani addini a doran kasa sai addinin musulunci. A Ibn Ashur yake cewa li yuzhirahu ala ad-din kullihi, Allah madaukakin sarki ya dauki alƙawarin cewa wannan addinin sai ya bayyana shi akan kowane addini. Ibn Ashur yake cewa qartamma wa'dullah, kuma idan ka duba a tarihi zaka ga cewa Allah ya cika ma masu imani wannan alƙawarin cewa sai ya bayyana addinin musulunci, kuma sai addinin musulunci ya zamanto shine addinin da kowa yake tutiya da shi a duniya. Idan ma akwai wani addini zaka ga cewa bai da ƙarfi, idan ma akwai wani addini zaka ga cewa bai da tasiri. Yanzu idan ka doka a wannan garin namu, coci nawa ke akwai? Zaka bi ta gaban ta ka wuce, baka ma san nan coci bace ba. To Ibn Ashur yake cewa Allah ya cika ma masu imani alƙawarin su, wa zahara hadha ad-din, Ibn Ashur yake cewa Allah ya bayyana wannan addinin idan ka doka tun zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da gabzawar da yayi da kafirai, da yakin da aka yi ta yi, Allah ya bashi nasara har zuwa yanzu. Wannan yana nuna ma cewa Allah ya daga wannan addinin. Wa malaka ahluhu umaman kathira, a Ibn Ashur yake cewa da wannan addinin kuma lokacin khulafa, lokacin masu ad-daular islamiyya, zaka ga cewa addini ne yake kula da dukkanin sauran ganuruwan da basu yi imani da Allah madaukakin sarki ba. Ibn Ashur yake cewa summa aradat awaridun min tafrit al-muslimin, sai ga masu imani bayan cewa Allah ya ba su dama, suke mulkin duniya, suke fada aji, sai gashi sun kiyin wannan addinin yanda ya kamata. fi iqamati ad-dini ala wajhihi, lokacin da Allah madaukakin sarki yassa wannan addinin a hannun musulmai, suka kasance suke ke fada aji a duniya, suke gayi aji, suke da kalima ta karshe, to sai aka samu sakati daga shugabannin addinin musulunci, sai wa'ancan al'ummomin suka zo suka hi karhin su. Fa ghalabat alaihim umamun, Ibn Ashur yake cewa lokacin da shugabannin musulunci suka yi sakati, sai wa'annan al'ummomin suka yi galaba akan su. Fa amma ad-din, Ibn Ashur yake cewa amma har yanzu idan zaka diba addinin musulunci, falam yazal aliyan mashhudan lahu, zaka ga cewa har yanzu addinin musulunci shi yake sama akan dukkanin wani addini dake akwai a doran ƙasa. Ibn Ashur yake cewa falam yazal aliyan mashhudan lahu min ulama'il umamil musifin, kowane malami, misali idan ka dauko ba yahude malamin da yake malami ne a cikin yahudawa, idan ka tambaye shi tsakanin shi da Allah wani addini ne, addini wanda yake kowane addini kima, yake kowane addini daraja, yake kowane addini tsari, idan dai bai manahici ba zai gaya maka cewa addinin musulunci har yanzu babu wani addini da yake kamanta adalci, da yake kamanta zaman lahiya, da yazo da shari'a kamar addinin musulunci. Ibn Ashur yake cewa hatta malaman kafirai idan zaka tambaye su za su ce maka bi annahu afdalu dinin lil bashar, za su ce maka babu wani addini wanda yahi wanda mutane za su yi su zamna lahiya, kowa ya samu salama kamar addinin musulunci. Al-Imam As-Sam'ani a kalkashin fadar Allah madaukakin sarki, li yudhhirahu ala ad-din kullihi, yake cewa misdaqu hadhihi al-aya, idan kana so ka gane ma'anar wannan aya, inna ma yakunu inda nuzuli Isa ibn Maryam, lokacin da Allah madaukakin sarki zai sabko da Annabi Isa a ƙarshen duniya, haisu la tabqa illa dinul Islam, yake cewa lokacin da babu wani addini da za a yi a doran ƙasa, shi ma Annabi Isa zai aje littafin da aka bashi ya yi ƙoƙari ya yi aiki da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Idan ka duba yanzu, idan ka ɗauki misali yanzu a garin Maraɗi, ka ɗiba nan da shekara 20 da suka wuce, za ka ga cewa addinin bai yaɗu ba haka. Za ka ga cewa ana ta addinin amma ana yin shi a ɓoye, ana yin shi a muku-muku, saboda bid'a, saboda shirka ita ce take sama. Amma idan ka waye gari yanzu kaɗan-kaɗan, kana ganin cewa addinin ya bayyana, kowa ya fahimta, sai dai wanda ya kankame a kan abin da ya samu ana yi a gidansu, ko abin da ya samu shehunan shi suna yi. Amma dai kai ka san da'awa addinin musulunci ba haka aka faro ta ba. Shine Allah madaukakin sarki yake cewa li yudhhirahu ala ad-din kullihi, dan Allah madaukakin sarki ya bayyana wannan addinin akan dukkanin wani addini wanda ba na musulunci ba. Al-Imam Shanqiti a kalkashin wannan aya yake cewa li yudhhirahu, Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin zai bayyana wannan addinin, ayyan surahu wa yughallibahu ala jami'il adiyan, Allah madaukakin sarki ya dauki alƙawarin zai bada nasara, zai dora wannan addinin akan kowane addini da ka sani. Wa qad waffa Allahu bi hadha fi ma mada, yake cewa Al-Imam Shanqiti yake cewa idan ka duba tarihin musulunci zaka ga cewa Allah madaukakin sarki ya daga addinin musulunci kuma ya bashi nasara. Wa sayafi biha aidan fil mustaqbal, Al-Imam Shanqiti yake cewa kuma nasara tana nan kullun ga musulmi, idan ka dauka koda kafirai suna cuta ma masu imani, yanzu idan ka dauka abin da ya samu Amurka an kwanakin gada suka wuce na gobara, zaka ga cewa sun addabi al'umman musulmi, sun hana musulmi shakat. Amma Allah madaukakin sarki dan ya nuna maka ya dauki alƙawarin sai ya ba addini nasara, kana ga suna zaman lahiya duk da teknolojiya da suke ganin suna da ita, amma haka Allah madaukakin sarki ya fara kwararo musu wuta ta gobara, suka rasa yaya za su yi da ita. Al-Imam Shanqiti yake cewa to Allah madaukakin sarki ya dauki alƙawarin koda kafirai ne kaga suna uzura ma wata ƙasa, sun hana su su yi addini, suna kashe su, to kadan ba su dan lokaci kadan, zaka ga cewa za a zo wani bala'i ya same su, kuma za su gushe, kuma addinin Allah shi kadai ne addinin da za ya tsayawa a doran ƙasa. Kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, Allah madaukakin sarki shine wanda ya sabkar da ya aiko da manzon shi da shari'a wa dinil haqq da addini na gaskiya li yudhhirahu ala dini kullihi saboda Allah madaukakin sarki ya dora addinin musulunci akan dukkanin wani addini wa kafa billahi shahida Allah madaukakin sarki ya isa mai sheda ne akan dukkanin abin da al'umma suke aikatawa a kalkashin wannan ayat li yudhhirahu ala dini kullihi dan Allah madaukakin sarki ya dokaka wannan addinin akan sauran addinai al-imamu muslim ya fitar da hadisi daga Aisha da Allah ta kara tabbata a gare ta take cewa taji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yadhhabu al-laylu wan-nahar hatta tu'badu al-lat wal-uzza manzon Allah yake cewa hatta tu'bada al-lat wal-uzza take cewa naji manzon Allah yana cewa ai rana da wata rana da yini ba za su taba gushewa ba har sai ana bauta ma Allah da Uzza bi ma'ana manzon Allah yake ba Aisha labarin cewa tunda Allah ya tsara duniya to in dai akwai rana kuma akwai wata to zaka ga har gobe akwai wa'anda su suna bauta ma gumaka ba su yi imani da Allah madaukakin sarki ba Aisha take cewa fa qultu ya rasulullah sai nace ya kai manzon Allah inni kuntu la adhunnu hina anzala Allah take cewa ni ina zatan ai lokacin da Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan aya wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa law kariha al mushrikun Aisha take cewa takaka kake bani labarin za a zanki bauta ma gumaka in dai akwai rana akwai haske akwai wata za a zanki bauta ma gumaka take cewa aina azal lokacin da Allah ya sabkar da wannan aya huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq take cewa anna zalika tamman take cewa aina yin zatan tunda Allah ya ce za a bauta mai shi kade kuma zai daga wannan addinin nayi zatan za a kai wani lokaci a doran kasa babu masu bauta mai wasu gumaka sai Allah manzon Allah ya ce mata innahu sayakunu min dalika ma sha Allah a kawai zai kasance ne mutanen da Allah yake so su ne kadai Allah zai kange daga shirka idan ba abun mamaki bane ba a ce a wannan gari ana ta da'awa amma har yanzu akwai wanda shi bai bar dar malaya ba ana ta da'awa amma har yanzu akwai wanda shi baya azumi sai ya ga wata ana ta da'awa amma har yanzu akwai wanda shi bai yarraba a kofar gidan shi sai an mai yan turbude saboda yana tunanin yan motar shi da dan abun da ya aje wannan turbuden shine zai ya kare mai shi dan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan labarin yake ce ma Aisha ai innahu sayakunu min dalika ma sha Allah wanda Allah madaukakin sarki ne ya so sai ya fahimtar da shi addini ya gane cewa abun da yake yi shirka ne abunda kuma ake jan hankali da shi shine addinin musulunci sai yayi kokari ya bar wannan abun hadisi ya tabbata wanda al-Imam Muslim ya fitar daga Thauban yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allaha dhawali al-ard manzon Allah yake cewa Allah madaukakin sarki ya nade mini kasa fara'aitu mashariqaha wa magharibaha Allah madaukakin sarki ya nuna mai gusumcinta da yammacinta wa inna ummati manzon Allah yake cewa kuma al-ummata sayablughu mulkuha ma zawali minha yake cewa abunda Allah madaukakin sarki ya nuna mini na gusum da arewa to addinin musulunci da mulkin musulmai sai ya kai cewa har inda Allah madaukakin sarki ya nuna mini wannan hadisin yana koyo yana nuna mana cewa dukka da inda kake tunani da inda baka tunani duk garin da ake tunanin ma babu musulmi to idan kaje zaka ga cewa a wannan garin kuma akwai musulmi wanda su suna bauta ma Allah hatta Amerika hatta Faransa hatta shin babu inda ake tunanin akwai wani addini wanda shine yayi yawa koda kaga cewa an yi musulmai yawa amma zaka tarro a wannan garin kuma akwai masu bauta ma Allah yanzu a duniyan nan akwai wahala a ce ga wani gari wanda ya amsa sunan shi sunan gari a ce kuma mutumin ya kai 200 ko mutumin ya kai 1000 a ce babu musulmi a cikin su wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ya nuna mana a cikin wannan hadisin mulkin annabi mulkin al'umma annabi Muhammad mulkin musulmi da addinin musulunci za ya kukkutsa ya shiga har inda ma mutum baya zato al-Imam Muslim ya fita al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Khabbab yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa shakauna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan yake cewa wataran mun zo muna kai kuken mu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka tardo shi yayin matashin kai da wani bargon shi a cikin Ka'aba sai sahabban manzon Allah suke ce mishi kunna lahu alatan alatastansiru lana shin yanzu ba za ka roƙa mu Allah ba ya bamu nasara alata da'u lana shin yanzu ba za ka yi mana addu'a ba Allah madaukakin sarki ya hana kafirai su cuta mana ya daga wannan addinin manzon Allah yake ce musu kana rajulu fi man kana qablakum manzon Allah yake cewa ai cikin mutanen da suka wuce ku za a zo da mutun yuhfaru lahu fil ard sai ayi gina a sanya wannan mutumin a cikin kasa fayuja'u bil minsha sai a zo da zartu fayuda ala ra'sihi fayushaqqu bithnaini bithnatayn manzo Allah yake cewa al'ummomin da suka wuce mu za a zo da mutun ayi gina a sanya shi cikin rami amma a zo da zartu a yanka shi a raba shi bi ana yanka shi ana ce mishi za ka bar addinin musulunci ka dawo bisa kan addinin yahudanci yace a'a manzo Allah yake cewa wa ma yasudduhu dhalika an dinihi manzo Allah yake cewa amma hakan ba zai sa mutun ya bar addinin shi ba sun zo ne suna kawo koken su wajen manzo Allah cewa mushrikai sun uzzira musu sun hana su su yi ibada sai manzo Allah yake ba su labari akwai wasu al'ummomi da suka yi su saboda ma sun ce sun yi imani gina ake a sa mutun idan an sanya ka sai a zo a fara yanka mutun ta sama ana so mutun ya yarda ya bar addinin musulunci manzon Allah yake cewa ma yasudduhu dhalika an dinihi amma duk da haka mutumin nan ya kiya sai ya mutu akan musulunci manzon Allah yake cewa wa yumshatu bi amshatil hadidi ma duna lahamihi min 'idamin wa as'aw asabin manzon Allah yake cewa haka za a zuwa da kaihin wuka ana shiga kwararo na jikin shi ana yi mushi tsoka ana ce ma mutum ka bar addini ka dawo bisa kan addinin da ka tardo kakanni suna yi manzon Allah yake cewa wa ma yasudduhu dhalika an dinihi manzon Allah ya ce amma duk da haka wa'annan mutanen sun dage sun bauta ma Allah shi kadai ba tare da sun shirka ba kamar anan manzon Allah yana so ya kwantar ma da sahabban shi hankali ku mushrikan larabawa ba za su taba yi muku wannan abun ba yanzu duk yadda mutum ya ki Allah ku wani ko zagin ka ba zai iya yi ba balle har yazo ya kai ga jikinka ko wani abu da ya kama da haka to manzo Allah yana kwantar ma da sahabban shi hankalin cewa akwai wa'anda suka wuce su zarto ake kawowa a raba su bi akwai wa'anda suka wuce tsoka ake yi da naman jikin su amma hakan bai sa sun bar addinin Allah ba sai manzo Allah yake cewa wallah manzo Allah yake cewa Allah ko ya dauki alƙawalin layutimanna hadhal amr manzon Allah ya ce Allah ya dauki alƙawalin sai ya cika wannan addinin nashi hatta yasirar rakibu min san'a ila hadramauta manzon Allah yake cewa Allah yayi alƙawalin li yudhhirahu ala dini kullihi sai ya daga wannan addinin manzon Allah yake cewa har sai an zo wani lokaci mai imani zai yi balaguro tun daga wani gari har wani gari amma baya tsoron wayin mushrikai za su tare shi domin su kashe shi koko mushrikai za su tare shi domin su cutar da shi kuma gashi lokacin ya zo yanzu za ka biya kudinka ka tiribi za ka je America babu wanda ya isa ya tare ka ya ce ko ka yi addinin yahudanci ko a kashe ka saboda mi saboda addini ya yi ƙarhi Allah ya daga musulmai ya daga darajar wannan addinin manzo Allah yake cewa mutun zai yi balaguro la ya khafu illa Allah ba abinda mutun yake tsoro sai Allah shi aw dhib ala ghanamihi koko mutun yana tsoron ma kada zaki ya cinye mishi dabbobin shi manzo Allah yace walakinnakum tasta'jilun amma dai ku wa'ansu mutane ne wa'anda kuna yin gaugawa kuna maza Allah ya baku nasara har kuna zuwa kuna cewa in roƙa muku Allah manzo Allah yace ku yi hakuri wannan addinin zai kai inda ba kusato wannan addinin zai shiga kwararo an yi lokacin da yadda ake ba mu labari izala a wannan garin koko addini a wannan garin idan ka wuce ana jihokka idan ka wuce da dagaggen wando za a jefe ka idan ka tsaye da gemu za a makuwa idan matakka ta sa hijabi an yi lokacin da ko haya ba a baka idan matakka ta sa hijabi za a zanki jihotta a unguwa sai dai kai ka ɗauke ta a moto koko ku ta yi tare ka rakka ta mai yiwuwa an gan ku tare a ƙi jihotta amma dai wannan lokacin mu an gaya mana an yi wannan lokacin a maradi amma yanzu yaya abun yake yanzu mutum ko ya sha gewa ke ba za a tinkare ka ba to wannan alƙawalin Allah ne li yudhhirahu ala dini kullihi Allah ya doki alƙawalin sai ya daga wannan addinin akan kowane addini. Haka kuma idan ka koma a tarihin musulunci tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har lokacin da aka ba Abubakar khilafa har lokacin da khilafan ta ƙare zuwa Ali ibn Abi Talib wannan al-khilafa ar-rashida shekara 30 suka yi suna mulkin duniya shekara 30 suka yi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke fada aji idan ma garin akwai garin da bai imani ba to yana bado jizya in mutum ma in gari ba su yi imani ba to suna zuwa ayi sulhu da su da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wata koko duk shekara za mu ba musulunci kaza amma a bar mu ma mu yi kafircin mu babu wani gari da addinin Allah bai kai ba tun lokacin khilafa zaka ga cewa shekara 30 suka yi haka aka zo ad-daulal amawiyya ko ad-daulal umawiyya su ma sai da suka yi shekara 110 haka suke futuhat suke yaki garuruwa da dama suna shiga addinin musulunci wanda bai yarda ba ma dole ya zo ya sunku yadda kan shi gaban addinin Allah ya zanki kawo haraji ya zanki kawo lanhu saboda a bar shi ya zamna lahiya haka bayan cewa ad-daulal amawiyya ta tahi ad-daulal abbasiyya ta zo bayan ad-daulal abbasiyya ta zo sai da suka yi kusan karni hudu haka musulunci shine yake ya yi karhi akan kowane addini da ka sani duniya haka bayan al-khilafa al-abbasiyya ta kare haka al-mamalik suka zo haka al-uthmaniyuna suka zo har zuwa yanzu wannan lokacin namu a yanzu haka statistic din da aka yi akwai gari wanda ya kai kusan gari 56 zuwa da 4 a duniya wanda gari ne na musulmai gari ne wanda masu mulkin shi musulmai ne haka kuma babu wani gari yanzu da zaka tahiya kaga cewa wai ba addinin Allah ko babu addinin musulunci wannan kuma shine fadar Allah madaukakin sarki li yudhhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal mushrikun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin hadisin da Tamim ibn Darimi ya rawaito yarda Allah ta kara tabbata a gare shi hadisin da al-Imam Ahmad ya rawaito a cikin littafin shi al-Musnad yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yake cewa naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa la yablughanna hadha al-amru ma balagha al-layl wan-nahar yake cewa naji manzon Allah yana cewa wannan addinin na Allah madaukakin sarki za ya kai har inda dare da wuni ya kai duk gari in dai akwai dare a wannan garin koko in dai dare yana yi a wannan garin koko rana tana kulluwa a wannan garin to zaka samu cewa addinin Allah ya kai wala yatrukullahu almanzo Allah yake cewa Allah madaukakin sarki ba za ya bar wani gida ba Allah madaukakin sarki ba za ya bar wani gida ba baitu madarin wala wabarin a gidan nan a daji ne yake ko a gari ne illa adkhalahu Allah hadha ad-din manzo Allah yake cewa sai kaga cewa Allah madaukakin sarki ya shigar da wannan addinin a cikin wannan duniya koda ko cikin kogo ne idan dai akwai wasu al'umma masu yawa masu rayuwa a ciki zaka ga cewa akwai wanda sun yi imani da Allah kuma sun yi imani da manzon Allah koda ko ba su iya addinin ba koda ko ba su san yadda ake sallah ba zaka ga suna yi daidai fahimtar su amma dai kam imani da Allah sun rige sun yi alƙawari sai sun yi addinin Allah madaukakin sarki manzon Allah yake cewa Allah yayi alƙawarin sai ya daga wannan addinin bi azzi azizin aw yadhillu dhalil manzon Allah yake cewa dole sai Allah madaukakin sarki Allah ya daukan ma kanshi alƙawarin cewa sai ya samu wani mai ƙarfin da za ya yi tsaye domin ya daga addinin Allah haka kuma duk wanda za ya yi tsaye domin kange addinin Allah Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin sai ya kaskantar da wannan mutumin manzon Allah yake cewa izzan yu'izzu Allahu bihi al-islam zaka samu cewa Allah ya daga addini ya daga cewa addinin musulunci shine addini wanda zai fada a duniya aji wa dhullan yudhillu Allahu bihi al-kufra da kaskanci wanda Allah madaukakin sarki za ya jingina ga mutanen da duk su yi imani ga Allah madaukakin sarki ba wannan kuma Allah ne ya rige ya alƙawarin cewa li yudhhirahu ala ad-dini kullihi Allah madaukakin sarki za ya daga wannan addinin walau karihal mushrikuna koda ko kafirai da mushrikai ba su so ba to Allah ya yi alƙawarin sai ya daga wannan addinin nashi. Anan kuma da Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin cewa wa man azlam, wane ne wanda yafi zalunci, mimma niftara ala Allah al-kadhib, ga wanda ya kirkiri ƙarya ga Allah madaukakin sarki. Anan malamai sun kasa ƙarya ga Allah madaukakin sarki guda biyu. Akwai mutumin da zai zo ya jingina ma Allah ƙarya, misalin wanda zai ce Allah ɗayan uku ne, koko a ce Allah yana da hannu, mutumin nan ya ce ba ya da hannu, koko a ce Allah yana da gani, mutumin nan ya ce ba ya da gani. To idan dai ya sani kuma da gaske yake, to wannan mutumin ya bar ya jingina ma Allah madaukakin sarki ƙarya, kuma a ƙalƙashin haka malamai sun ce ya rabu da imanin shi. Mutum nabi wanda zai yi ma Allah madaukakin sarki ƙarya shine mutumin da zai zo misali ya fassara wata aya akan cewa akan kuskure. Idan mutum ya fassara wata aya akan kuskure, to wannan mutumin Allah madaukakin sarki zai ya gafarta mishi. Malamai suka ce saboda fadar Allah madaukakin sarki wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj, da kuma fadar Allah madaukakin sarki la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, idan dai fatawa ce, haraka ta wa'azi aka fassara ba daidai ba akan kuskure, to Allah madaukakin sarki za a yafe ma mutum. Ƙarya ta uku shine mutumin da zai zo ya ce Allah madaukakin sarki ya aiko shi. Duk mutumin da yayi iddi'a'in annabci, to wannan mutumin malamai sun ce ya fita daga musuluncin shi saboda ya jingina ma Allah madaukakin sarki ƙarya. Kamar yadda manzon Allah yake ba mu labari a wani hadisin cewa la taqumu sa'atu hatta yub'atha dajjaluna kadhabun, manzon Allah yake cewa ba za a tashi alkiyama ba sai an turo da mutane maƙaryata qariban min 30, manzon Allah yake cewa za su kai mutum 30, kulluhum yaz'umu annahu rasulullah, kowanne daga cikin su zai zanki da awa cewa shi Allah madaukakin sarki ya aiko shi, shi ma annabi ne. Ƙarya ta hudu shine mutumin da za ya jingina hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Anan ƙaryar za ta iya zaman cewa kala biyu, ko a gaya maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ƙaryata ba tare da kana da ilimin da ya baka hujjar ka ƙaryata ba, koko a gaya maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kiyarda da abin da ya faɗa, to wannan dukkanin shi yana daga cikin jingina ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma duk wanda ya jingina ƙarya ga manzon Allah, tamkar ya jingina ƙarya ne ga Allah madaukakin sarki, kamar yadda Allah yake cewa wa man azlamu mimman iftara ala Allah al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana a wani hadisin cewa man kadhaba alayya muta'ammidan, duk mutumin da ya ƙarya a gare ni da gangan, manzon Allah ya ce falyatabawwa maq'adahu minan nar, to wannan mutumin ya je ya duba a cikin wuta ya ga cewa ina ne yahi mishi sauki ya je ya zamna, saboda ya jingina ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ƙarya ta biyar shine al-kadhibu ala an-nas bid'a'il iman, mutumin da zai zanki ma mutane ƙarya yana nuna cewa shinan addini yake yi. Misali mutumin da in ya zo wajen ahlus sunna sai ya nuna cewa shi yana tare da 'yan ahlus sunna, haka kuma idan ya koma wajen 'yan bid'a ya nuna musu cewa yana tare da su, idan ya koma wajen mushrikai ya nuna musu cewa yana tare da su, to wannan ma ya jingina ƙarya ne ga Allah madaukakin sarki. Wannan shi kuma ba zai fita daga musuluncin shi ba, a'a yana nan a matsayin shi na musulmi, amma dai idan ka gan shi ka ce mishi munafiki, saboda Allah madaukakin sarki da manzon Allah su ne suka ba shi wannan siffa. A yana daga cikin hadisin da muka karanta jiya, idza hadasa kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan, wannan yana daga cikin alamomi na munafici, mudabdabina baina dhalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula, zaka same shi idan ahlus sunna suka azala sifika za ya ce yana tare da su, idan aka azala sifika ta mauladi kuma zaka ganshi shine gaba, idan aka azala sifika ta mandiri zaka ga shine gaba, to wannan mutumin kada kai shakka cewa shi munafiki ne. Ƙarya ta shidda shine mutumin da zai zanki in ƙarya a tsakanin mutane, saboda shi al-kadhibu fil hadisi bainan nas, hira da ake a fada ko hira da ake a majalisi, kaga mutum sai yayi kokarin cewa ya sa ƙarya a ciki, to wannan ma nau'i ne na mutane. A sannan akwai ƙarya ta bakwai al-kadhibu li idhakin nas, akwai wanda shi aikin shi kawai yayi ƙarya saboda mutane su yi dariya, to wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wailul lil ladhi yahdithu bil hadith, manzon Allah yake cewa karan azaba da kwazazzabu ya tabbata ga mutumin da zai zanki yin ƙarya liyudhika bihi alqauma saboda mutane su yi dariya fayakdhibu manzon Allah ya ce sai mutun yayi ƙarya ba dan komai ba saboda shi kawai ayi dariya manzon Allah yake cewa wailul lahu wannan mutumin kwaran azaba ya tabbata a gare shi wannan mutumin kwaran azaba ya tabbata a gare shi hasso uku manzon Allah ya gaye wannan al-Imam al-Munawi da yaddo sharfin wannan hadisin yake cewa karrarahu idanan bi shiddati halakatihi manzon Allah ya ce kwaran azaba ne ya tabbata a gare shi hasso uku saboda a ga a nuna maka matukar iya halakar da wannan mutumin zai haka kuma yana daga cikin ƙarya ta takwas al-mubalaghatu fil itra'i wal madah wannan kaman mutane maroka wanda zai zo wajen ka ya yaba ka da abunda ba shine ba to wannan ba a cewa ya fita daga musuluncin shi amma dai ƙarya da kira wajen yaba mutum to wannan abu ne wanda addinin musulunci bai yi amfani da bai bada umarni ai ba kuma manzon Allah ya umarce mu cewa idan kaga maroki ko idan kaga dan kira wanda zai zo ana sabga ya yaba ka tana yiwa gidanku babu mota yace duk motocin garin gana ku ne tana yiwa gidanku ma ba ku da kudi amma ya zanki yaba ku da abin da ba ku da to manzon Allah yake cewa idan aka ga waɗannan mutanen akwashi ƙasa a watsa musu a idanunsu amma hakar kai an gane ko ƙarya ta biyar ƙarya ta tara shine mutumin da zai zanki yin ƙarya wajen kasuwancin shi misali wannan abin jani sai ka kawo ampul wanda yake yana da launi sai mutun ya sai abu idan ya fito waje sai ya ga a kular kin da ya gano a shago ba ita bace baki akwai a hili to wannan ma ƙarya ce wannan algushu ne manzon Allah yake cewa man ghashana fa laysa minna duk mutumin da yayi algushu to wannan mutumin manzon Allah yace baya tare da mu ko ko kana da hili kai dillali ne misali hilin yana can zariya sai ka ce mutum aldan tsoho ne ko ko hilin yana nan ne wajejen sura billi sai ka ce mushi hilin yana can sai an ketara kwalta sai ka ce mai nan ne to wannan duka algushi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ƙarya ta goma shine alkadibu alal aulad ƙaryar da muke yi ma ɗan ɗiyan mu da ɗan ƙannan mu cewa idan ana so su yi wani abu sai a ce ga dodo ko ga wani abu wannan ma duka addini bai yarda ba idan zaka tarbiyyantar da yaron ka ka allaka shi da Allahn da ya halitta shi idan ka sanya mai tsoron Allahn shi to zaka ga ko wannan yaron yana kokarin cewa ya ga ya kiyaye abinda malamai suka gayyi akan ƙarya yana da yawa amma ina gadi wannan guda goma da muka zana sun ishe mu domin mu dan samu abinda zamu yi aiki da shi idan muna magana tare da ƴan uwan mu a jiya wata ta aika tambaya take cewa matar da mijinta ya sake ta bayan cewa tana da ciki kuma bai maido ta ba sai bayan ta aihu to duk lokacin da ta aihu babu armi a tsakaninsu wa ulatul ahmal Allah ya ce ajaluhunna an yada'na hamlahun duk mutumin da ya saki matar shi bayan cewa tana da ciki kuma bai maido ta ba sai da ta aihu to yanzu ba a matsayin matar shi take ba idan yana son ta za ya zo ne a matsayin sabon sarmayi za ya zo ne yanzu yana mai nema idan ta yarda sai ya bada sadaki kuma a samu shaidu guda biyu ko guda uku sai a darma musu arme idan kuma tace ita yanzu ba ta ragaba ta yi arme da shi to ba ta da laifi wa in ya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi idan sun rabu Allah madaukakin sarki yace za ya ba sai ya wadatar da kowa da daidai da rabon shi a kalkashin haka duk mutumin da ya saki matar shi bayan cewa tana da ciki bai maido ta ba sai bayan ta aihu koda ko ta aihu da minti ɗaya ne in dai dan ya rige ya fito to ba matar shi bace ba wannan mutumin za ya zo ne a matsayin manemi idan ta yarda ya kawo sadaki a nemo shedu a ƙara kulla sabon arme idan kuma tace ita dama ta gaji to wannan addini bai dora mata dole ba sai ta zamna tare da shi ashe sai mu kame bakin mu mas'ala ta saki mas'ala ce wadda ya kamata a ce mai imani ya san yadda take kuma kada mu zanki wasa da ita wani zaka ga saboda wayo wai sai ya sake ta da ciki kuma ba ya kulawa da ita baya kulawa da abun da ke cikin cikinta, yanzu sai bayan ta aihu an kare wahala an kare komi, sai ya dawo kuma ya ce ai matar shi ce yana so ya maido ta, a'a ba a ma Allah wayo kuma ba a ma addinin Allah wayo. Abunda muka karanta daidai, Allah madaukakin sarki ya bamu lada, kuskure ko tuntuba halshi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.